Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu ne yanzu, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin abari ya huce. Da farko dai ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Sahabo Imam Aliyu. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai yi magana ta wayar tarho da shugaban Sin ko China Xi Jinping a daren jiya Juma'a kan abin da ya kira mummunar hali ta ko yanayi da Amurka take ciki da Koriya ta Arewa. Hakanan ya sake nana ta gargadi da yi kan Koriya ta Arewa a game da irin barazana da take-taken kasar kan Amurka. Yana cewa idan wani abu ya faru da Guam, to Koriya ta Arewa za ta fuskanci mummunar damuwa. Hukumomin kasar da ke Pyongyang sun yi barazanar harba makamai masu linzami zuwa yankin da ke karkashin Amurka a yankin tekun Pacific, wadda ya kasance babbar tungar mayakan Amurka. Da yake magana da manema labarai tun farko a jiya Juma'a gidansa mai filin wasan golf da ke jihar New Jersey, Trump ya ce Amurka tana tunanin daukar karin wasu matakan aza Koriya ta Arewa takunkumin kare tattalin arziki masu tsanani. A halin da ake ciki kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya ce matakin soja yana daga cikin zabi da Amurka take dubawa kan kasar Venezuela. Ya bayyana hali da ake ciki a kasar a zaman mai hadari sosai. Trump, wadda ya bayyana haka yayin da yake magana da manema labarai a gidansa da ke New Jersey, ya kara da cewa hakika wannan mataki ne da za mu iya dauka. Ya ce mutanen Venezuela suna cikin wahala, suna mutuwa. Amma daren jiya Juma'a, ministan tsaron Venezuela Vladimir Padrino ya ga tashar talabijin ta kasar cewa kalaman na shugaban Amurka tamkar hauka ne. Shugaba Trump ya ce rikicin da ake yi a Venezuela yana daga cikin ajandar tattaunawa da ya yi a jiya Juma'a da sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson da kuma jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley. Allah daya gari bamban a kasar Kenya a gefe da yana murna gefe guda kuma ana zanga-zanga bayan da hukumomin kasar suka ayyana shugaban kasar mai ci Uhuru Kenyatta a zaman wanda ya lashe zaben shugabancin kasar. An goce da zanga-zanga a daren jiya Juma'a a yankunan Madugun yan adawa Raila Odinga yake da karfi. An ji karar bindiga a babbar unguwar marasa galihu da ake kira Kibera da ke Nairobi, har ma wasu sassan birnin inda talakawa suka fi karfi da kuma birnin Kisimu da ke yammacin kasar. Shedin gani da ido suka ce yan sanda sun harba burkono mai sa hawa ya wata unguwar talakawa da ake kira Matare, yayin da jirgin ko kuma jiragen yan sanda masu saukar angulu suke shawagi. Amma kuma sabanin wannan yanayi ne a unguwanni da shugaba mai ci Uhuru Kenyatta ke da rinjaye. Magoya bayansa suka fantsama kan tituna suna busa algaita da ake kira vuvuzela, suna kada tutoci, suna murnar sakamakon wannan zabe. Tun farko a jiya Juma'a, masu sa ido da yan jarida, yan siyasa da wakilan jam'iyyu a rumfunan zabe suka cika makil a wani zaure inda shugaban hukumar zabe na Kenya Chebukati ya ayyana shugaban kasar mai ci a zaman wanda ya samu nasara a wannan zabe. Babban jami'in hukumar zabe ya ce shugaba Uhuru Kenyatta ya sami kuri'u miliyan 8,290,000 wanda shine kashi 54.27%, yayin da abokin karawarsa Raila Odinga ya samu kashi 44.74%, wato kuri'u miliyan 6,762,224. Rundunar mayakar Amurka a jiya Juma'a ta karyata ikirarin cewa farmakin da ta kai cikin daren Alhamis a gabashin Afghanistan ya halaka farar hula. Rundunar ta dage cewa waɗanda harin ya ritsa da su mayakan sa kai ne waɗanda dama aka sanya ido. Lamarin ko ya auku ne a gundumar da ake kira Haskamina a lardin Nangarhar. Jami'an ƙananan hukumomi a yankin sun yi ikirarin cewa an kashe farar hula 16, ciki har da mata da kuma yara, a wasu farmaki biyu da aka kai da jiragen yaƙi. Hakimin yankin Sa'az Wali ya ga muryar Amurka cewa 8 daga cikin waɗanda harin ya ritsa da su dangi ɗaya ne, kuma suna cikin mota ɗaya lokacin da jirgin yaƙin ya auka musu. Amma Bob Patiman, kakakin rundunar mayakan Amurka a Afghanistan, ya yi watsi da igirarin. Ya ce an ga mayakan sa kan suna loda makamai cikin motar, kuma daga nan aka saka musu ido har sai da jirgin ya kai musu farmaki. Labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. gwamnatin kasar Canada ta cike wani kududdufi domin hana masu bi da kafa ta wata barauniyar hanya su nemi shiga kasar daga New York jin rauni. Haka zalika ta bude cibiyoyin tantance irin waɗannan mutane ta kuma dauki wasu mutane aiki waɗanda za su riga jigilar su da kuma samar musu da abinci. Duk da wannan karimcin masana suka ce kada ƴan kasar Haiti masu neman mafakar siyasa su saki jiki. Ƙarya cewa wai Canada za ta bada mafakar siyasa ga waɗanda suke tsallakawa ta kan iyaka su shiga kasar, kamar yadda wani lauya kan harkokin shige da fice dan asalin kasar Haiti dake Montreal Jean Ernest Pierre ya faɗa. Ya ce wasu bakin haure ƴan kasar Haiti sun bi labarin ƙarya da ake yada a kafofin sada zumunta cewa Canada ta fi Amurka sassauci wajen karɓar bakin haure.
To, labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na Abari ya huce,
wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani.
To the sun. The
bunduk sunan ku komi
bundu boys daga wato yau mun shiga
bundus ko bunduk
bundu boys daga kasar Zimbabwe suna daga cikin mawakan da suka fi shahara kasar Zimbabwe tun cikin shekarun 1970 lokacin waɗannan mawakan suna
da 70
albai a makaranta suka haɗu haka sai suka kafa ƴar kungiya suna waka tsakanin su kamar abokan juna ne ko da yake kungiyar ta canja yanzu an samu sabbi wasu sun bar kungiyar wasu sun shigo sabbi da sauransu haka amma Bundu Boys suna daga cikin wato mawaka na Africa ma da suka fi shahara a kasashen duniya saboda akwai sanannun mawaka da dama na duniya waɗanda suka yi waka tare da su kamar wannan waka da aka ji So Cold Wind Blowing Bitter to the South
wato sanyar iska ce ko
iska irin kamar irin iska ta hunturu din nan yawa ta gangaro saboda ka san yawanci tafi tsanani ta arewa
hunturu ya kada
yawa ta kado ta ai kudu shine so cold wind was blowing bitter to the south
kuma kan kabilar Ibo haka yanayin da naji kidan duk yace kaji alaka
saboda yanda ake buga piano sai kaji kamar irin wakan nan ta high life kwarai da gaske yan Bundu Boys kenan daga cikin lokacin da nace ma
ka kakkaba burgamin kadin nan shikenan
lokacin da nace ma wannan shugabar sashin Zimbabwe a nan murya Amerika dim yake nace mata yau muna so za mu yi amfani da wakokin Bundu Boys sai ta bude baki tace ka san su ne nace wai bai san yan Bundu Boys ba ko da ke Zimbabwe
in ba irin mu ina bangaren mu
ta zauna tukunna take bani labarin su da sauran bayanan abin har akwai wata hira ma dan da ce muna da lokaci ne da akwai wata hira da aka yi da shi ainihin mai saka musu waka jagoran wannan kungiya din wanda suka yi hira da shi ta turo min da wannan hirar na zauna na saurare shi
idan ka samu abin baki
haka yake da lokaci da mun kawo abin hirar ta sa don akwai sha'awa sosai cikin abubuwan da yake ba da ne da suka gaba wannan kungiya amma akwai wata waka da suka yi tare da shahararren mawakin nan na Amerika na country music wato Don Williams wakar Don Williams ce suka rera tare da shi to sukan yi irin
lalle sun yi suna
irin wannan
shahara to yayi
daidai to ga dimbin gaisuwar mu nan daga sashen Hausa na murya Amurka filin Abare ya huce zuwa ga ƴan sabuwar majalisar nan ta Abare ya huce ta WhatsApp an bude wata sabuwar majalisar kuma
ta ƴan
masu sauraron Abare ya huce musamman ma dai Abbas Garba address director general na hukumar ayyukan gaggawa ta babban birnin tarayya Abuja da Abubakar Haruna Galadanci na gidan rediyon nan na Express FM da ke a kanan Dabo sai Ado Mai Chemist a birnin Kudu jihar Jigawa sai abokin aikinmu Al-Amin na gidan rediyon Deutsche Welle ce wakilin Deutsche Welle kenan ce daga Gombe sai Alhaji Aliyu Ubayo dan madamin alƙaliri na hukumar custom ta Najeriya sai kuma mawakin nan Andy Batu Ture shi ma shahararre ne sai Alhaji Ado Hazard tare da iyalan sa Baucin Yakubu sai Babayo Jonka Bawa ungwakarofa a Baucin Yakubu da fatan kana nan lafiya sai kuma gaisuwar Bala Abdullahi na hukumar custom ta Najeriya babban filin jirgin saman nan na Abuja sai Bala Dairo Hassan Taylor wanda muka fi sani da suna Bala Baranko technical advisor sai barista Isiaku Barau Amina tare da barista Dallami Alhaji Shishi shima dai Amina sai kuma Ibrahim Babura na hukumar custom a Abuja sai Ibrahim S Bello na hukumar gidan kurkuku a jihar Bauchi sai Ilyasu Ngwarimi a Jos jihar Plateau tare da Alhaji Jamilun Baban Shadda a Baucin Yakubu sai Lawal Dan Gambo Gagarawa tare da Malami Mahmud Gidado Deputy Controller na Custom a kanan Dabo sai Mansur Muhammad shi ma a Gagarawa tare da Alhaji Sadiq Wushishi sai Sadisu Rabin Dami unguwar Malam Goji a Bauchin Yakobo sai wato Sheikh Ibrahim Muhammad Dugure sarkin malaman Dugure a Abuja babban birnin tarayya Allah ya sa ai aikin Hajji lafiya sai Suleiman Dambam tare da Tijani Muhammad tsohon manajan gidan man NNPC Mega a Makurdi sai Uba Fanshin Dreban Dangote tare da Umaru Saidu Coach unguwar Jakiya Bauchin Yakobo sai waziri dan da so Godowali a Maiduguri tare da Malam Yusuf Dabo na kolejin kimiyya da fasaha ta Tatar Ali dake Bauchi sai Zahardin Ahmad Aliyu a birnin Kudu sai Chairman Zaidu Bala tare da Abbas Babio Gombe sai Sa'ad Kagarku da fatan kuna nan lafiya haka kuma muna gaida da shugabar mata Fatima Halliru Daura tare da Malam Ahmed kai gama sai MB Ahmed Otto Mohamed Bello Ahmed da fatan duk kuna nan lafiya
to sakon gaisuwar ta abari ya huce nawa zai fara ne da sakon taya murna na karuwa da aka samu na Malam Rayyanu Musa Lira da matarsa wanda suka sami ɗaya mace aka kuma sa mata Maryam a makon da ya gabata Allah Ubangiji ya raya ya ɗayyaba
amin
sai kuma gaisuwar fatan alheri zuwa ga Awalu Naibi a unguwar Sarkin Musulmi a Kaduna sai Hassan Kwamanda wanda ko mu ce Hassan Biyu sai Abdullahi Suleiman Jinjiri da Abubakar Tela da kuma Usman Ibrahim Musa limamin masallacin Sultan Road dake can Kaduna sai Kabir Hashim a Azare a jihar Bauchi a Najeriya to daga nan kuma zan tsallaka Malam Iro zuwa ga dandalin ko in ce majalisa a bari ya huce na Facebook amma inda zamu fara da sakon gaisuwar fatan alherin ta Aliyu Kaibo Fulani ko Fulani Allah ya sa na faɗa daidai sai Awal Adamu da kuma Abubakar Lawal Yaro sai Musa Muhammad Inuwa da kuma Baba Gana Girema sai gaisuwar fatan alherin zuwa ga Abdullahi Aliyu Fantami da Jazuli Muktar da Usman S Fada da kuma Usman S Ahmad Jada sai Bonog Guyen to Allah ya sa na
kafa da sunan daidai
shi dai gashi ban gane sunan sosai ba to sai kuma Muhammad Gaya sannan sakon gaisuwar fatan alherin na bari ya huce zuwa ga Ummu Safwan sai kuma Awal Abubakar Yar Adwa da Habiba Baba Gana sai gaisuwar fatan alherin zuwa ga Kallamu Musa da Kabirun Konkwasiya sai Aliko Sha'aibu Muktar sai gaisuwar fatan alherin zuwa ga Muhammad Husaini Dambuwa sai Jamili da kuma Prince Abba Babs sai Aisha M Ndafayi ita ma Allah ya sa na faɗa daidai sai Gambar Adam da kuma Murtala M Aliyu sai Mubarak Osman Gariya gaisuwar fatan alheri na abari ya huce zuwa ga Khalid Danjazi da kuma Abdul Malik M Faruk da Sayyir Abdullahi Dan Kanjuba da kuma Aliyu Saidu sai Iramamman Baurawa tare da Abbati Hamza Gaza daga ƙarshe sai gaisuwar fatan alherin na abari ya huce zuwa ga Adamu Muhammad Babaji Kumo sai Abdullahi Musa da Aliyu Umar Sanda da Sulaiman Ibrahim babatin ƙauye sai kuma Musa Muhammad da Babayi Usman daga ƙarshe rufe da Uzairu Kanam Uzair sai Sana'a Laminu na Yamen sai Babangida Mato da kuma Abdurrahman Adamu Adamu
da fatan duk suna lafiya
the church is caught fire and it seems like no one noticed the padre screaming down the wire get the ladder get the hose we're going to use up all the water they got set apart by Moses the church just caught fire see the flames leap up like roses holy smokes From the window, the people stare up at the spire when they're going to the go-go, and the ashes spill on down like the snow that fell on Fresno. The church just caught fire, going boom like a volcano. Holy smoke! And it seems to be, but it burns.
members. The church just caught fire. Now I'm gonna sit.
Bundu boys da wana waka ta Church on Fire
sai san barka
eh haka to akwai binna wato akwai labarai da dama
wallahi
da muka samu akwai wani labari guda da shugabar mata Fatima Hallur Daura ta turo mana ta majalisar abar ya huce ta bar majalisar nan ta WhatsApp wato da na karanta
sai ma ko ni
za ka iya karanta bari da in karanto wannan kaji wato ka san wato bari da in shiga cikin labari in ka dai ji za ka yi da wani tsohon manomi ne sai aka kulle dansa a gidan kurkuku to da aka kulle dansa a gidan kurkuku sai ya rubuta masa wasiƙa ya tura masa sai ya ce yaro na wannan shekara dai ba zan yi noman doya ba da rogo ba saboda ba zan iya tona ƙasa ba dama kai ne kake taya ni to nan gashi kuma baka nan yanzu saboda haka ba zan yi ba yawa to sai ya tura ma yaron shi kuma yaron sai da yazo bashi amsa shi ma sai ya rubuta wasiƙa ya ce baba kar ma ka fara tunanin tona wannan gonar saboda a wajen ne na binne naira miliyan 100 da na sato haka ya fada ma sai ya fada ya rubuta a cikin wasiƙa sai ya tura ma baban sa to ka san a wani abin da ke faruwa shine cewa irin wasiƙun nan da ake musanye tsakanin fursunoni da mutanen da ke waje yawancin lokuta akan karanta hukumomi sukan karanta don su ga
sun dan
kada wani abu ake kullawa ban sani ba ai da suka gani ɗan sanda suna karanta wasiƙan nan fa sai suka yi sammako da sassafe suka je gonar wannan mutumin suka ake ta tsaf ba su ga ko sisin ko ba samu ba suka yi suka ba inda sai suka tottona duk ba inda suka samu
suka bar rabuka
sai washe gari sai yaron ya saki rubuta baban sa wasiƙa ya ce baba yanzu zaka iya yin shukar ka na sa an haka maka gonar
abulusa ga san banza
Awalan sai uba kuma sai saki bashi amsa yace ha 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 yace yaro na gaskiya kana da basira kana kurkuku amma ka sa ƴan sanda sun yi maka aiki nayi mamaki da naga DPO da yaran sa sai rike shebur da diga suna hakar gona ta
Allah zaka saka ran ta wannan Allah sarki kuje a kashe su ta hanyar kyau sai wallahi amma to wannan ta ko ina yake ne wansu Allah shi kyau ta
wato tunda da karanta labarin da wato da ce maka nayi dariya daga farko ban gane abin da yake
ta hada da zan banza ni ba zan ce to ya tona wa kanshi asiri
ya tona maka kansa kaji kuma ya faɗa musu cewa ga yanda je boye
kuma yanzu kuma maimakon su aiki tsakani da Allah irin to Allah ya kama ka dama kai barawo ne ka sace wannan kudin mu je mu ga wurin mu je ka nuna mana a tono sa a kai ka gaban kulliya wai kaji wai zan je ne wani
tab ina shine baban ai kaji baban ai da yazo bashi amsa yake ce masa yace na yi mamaki da naga DPO da yaransa sun riko shebur da diga sana a kar gona
kudi mallam kudi ake neman an ba kai ba nuri kenan to da yaji to kage da lokaci ba ka wannan shi ma tafi ta WhatsApp din ne aka tura wannan abin nan din wai shi batani wannan dan Najeriya ne malami ya tafi China aka tura shi ya zama malami shine wai da yaje to shi matsalar shi abin da ya fara fuskanta da farko shi matsalar sunaye ne saboda haka da yazo aji irin kiran ka san ana kiran register din nan saboda haka lambar register farko sunan shi Shang yace Shang sai dalibi ya tashi tsaye ce presence irin gani na zo sai ya sake cewa sai irin tunda kaga zai tafi da register ta ci gaba da yi sai kuma ya ga wani wai shi Tum 1 a shi ma ya kira Tum 1 wani ya sake tashi presence sai can kafin ya na uku sai atishawa ta kama shi kawai sai wani ya miƙe yace yes sir
da atishawa
sai mamaki ya kama shi ta kai to wannan din da yace kawai da student gaba ɗaya suka hada baki suka ce absent sir da zo ba shi kuma kaga shi wai sai sake irin je ai ƙara shiga mamaki to tunda wai shi dan kabilar Iba ne yace kai sai wata 'yan budurwa ta tashi ta ce presence a ita irin da turanci what's wrong with you me yasa me ku sai ɗaya tashi a ni fa ba wrong sunana a sai ce shi ba wrong sunan shi ba sunan shi Wang a kafin ya karasa mamaki sai ce ha 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 sai guda uku suka tashi suka ce malam wanne a ciki an ce nan kawai faɗi da dariya kawai ya rasa ma me zai
yi ko hane can
ko hane ne to shi ne ne cikin kayan da mutane wallahi tallahi kana zo ne yake zama ya tsara wannan labari
aga
kaza akan kalli yanayin zamantakewa sai a shiga ciki sai a fidda barkwanci ciki
haka kwarai da gaske masu sauraro zamu da sa'aya
aga yake alashi
ba makon gobe da mu ban Allah
da fatan ba za ka daushe burba
ai ba su ce na ta waje an goma ba
eh to shikenan kashiwa sai Allah ya kai mu
ba su sauraro sai makon gobe da Allah ya kai mu
ba da Allah
Allah da haka ne ko muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi zamu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah inda za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka ni Muhammad Lalo ke cewa huta lafiya.